Records.
Mata za sirawa a daura zani ba wani yawa. Mata za si wasa a kira mana nilin baba.
Musuku
abuga malawu baki da wai gidi ke sarawa malawu
sama
da aiki sai su kwadago alaba mu ku samu idan mun samu kuma kun samu
lalle sai mi dan musuku
abuga malawu baki da wai gidi ke sarawa malawu
sama
North East Records.